As long as there's love in your heart to share, poor Blues Ed, don't despair. There's a blue boy longing just like you to find a someone to cling close to, to open arms you can nestle in and stay in. Pretty little Blues Ed, mustn't be a mourner. Have you heard the news yet? Love is round the corner, love is full of love. I'm a blue. Da 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 da